doka ce da ta shata da jijiyoyin wuya tsakanin kungiyoyin fararen fulla da gwamnatin wancan lokacin ta Isuf Muhammadu wacce ta yi tashin suka a ciki da wajen kasar Niger wanda har ta kai ga kungiyoyin shigar da ƙara gwamnatin Niger a gaban kotun ƙasa da ƙasa da ke kare haƙƙin bil'adama ai dokar ne a shekara 2015 wanda ta haramta jigilar ƴanci rani ta cikin Niger ba bisa ka'ida ba dan zuwa ƙasar Libya da nufin zuwa Turai Sanusi Muhammad ɗan fafuskar fara fulla ne na amsuwa sande
lokacin da aka dauki wannan doka mun hadi a 2015 akwai kungiyoyi na hadin gwiwa kasashen Turai sune suka tarsasa ma Niger ta dauki wannan doka mun ga wannan doka irin illar da ta haddasa game da ƴancin ɗan adam game da tattalin arziki na yankuna musamman kamar jihar Agadez da sauran jihohi wanda bakin haure suke bi yadda tattalin arzikin waɗannan yankuna ya durƙushe
adadin ƴanci ranin da ke shiga ta Niger wacce ita ce ƙasar da aka fi ratsawa da yada zango a tafiya zuwa Turai ya ragu a tsawon shekaru 8 saboda wannan dokar ba tare da la'akari da halin da dokar za ta jefa mutane ba Ahmadu Umaru shugaban kungiyar waɗanda suka yi watsi da safarar ƴanci ranin bayan kafa dokar
ba mu san wace irin godiya za mu yi bisa gare shi ba saboda abun ya mu daɗi sosai mun gode ƙwarai da shan kokarin da yayi kuma an ce za a saki tun wa'anda aka fara kama da kuma wa'anda ke dukiyoyinsu ma za a maida musu kayansu. Daɗa yanzu hanya dai ta buɗu wanda yake da ƙarfin koma ko kuma wanda yake iya za a iya yi hanya dai ta buɗu an ce mutum yana iya ya tsaye duka inda ranshi yake so hanya tana buɗuwa kenan duka wanda yake sai dai abin a yi shi a cikin tsari.
Rashin aiki ya ƙaru a birane irin su Agadez wanda wuri ne da ya suna ga masu tafiya ta cikin hamadar Sahara to sai dai kungiyoyin fararen fulla a Agadez na fatan ganin ai tsarin da zai sanya kowane bangare ya amfana da juna Almumin Ibrahim Umaru ɗan kungiyar fararen fulla ne a Agadez
abu ne wanda ya taba mutane sosai kuma bai kawo ba cigaba saboda yau banga ta yadda zaka hana dan Najeriya yazo Agadez ba ya wuce ta Libya banga yadda zaka hana dan Senegal ba yazo Agadez ko dan Mali ko dan Burkina Faso yazo ne ya wuce ta yi Libya dan niyyar shi ta tahiya wata kasa ta ketare can da ba. Kinan yanzu yau muna marhaba wannan kudirin da aka soki ɗan kasashe na Afrika dan mu su zo su ratsa a Agadez ayi amfani da su bisa hanya ta gaskiya ba ta rashin gaskiya ba wannan abin alfahari ne kowa ya samu abincin shi kowa ya ci shi yadda ya kamata.
Sakamakon wannan dokar tarayyar Turai ta fitar da biliyan 5 na euro a wasu kasashen Afrika domin kawo ƙarshen matsalolin da ke tattare da cikirani to sai dai tsamin dangantaka da ke tsakanin sojojin da tarayyar Turai bayan juyin mulki ya sai sabbin mahukuntan na Niger sake yin nazari akan alakar kasar Niger da kasashen na yamma wanda suka yi Allah wadde da juyin mulkin ranar 26 ga watan Yulin wannan shekarar Hamid Mahmud muryar Amerika daga Agadez jamhuriyar Niger